أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka ƴan uwa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh da izinin Allah kamar da nayi alƙawari wannan littafi da muke karanta kuma mun shiga cikin hutu dangance da karatun jami'a da dalibai karatun mu nan gaba ba zai wuce ba so ɗaya ne a sati juma'a kawai an koma ma sai bayan sallah zan mu koma idan muka koma ma kuma juma'a ne kadai to juma'a kawai ba zai wuce ba mai sahih al-bukhari sunan abi dawud da kitabu zuhud inna to wa sauran da zan sunan abi sunan ibn majah shi mun tsaya shi sai dai zuwa wani lokaci to ijma'i salaf fil i'tiqad na aqida litahin aqida na al-imam harb ibn isma'il al-kirmani dalibin al-imam ahmad rahimahullahu ta'ala wanda mun fara karanta wannan littafi nashi mai albarka kuma ba yin ida sashi ba na dau alƙawarin cewa koda ta tasjili ne zan ida sashi dan saboda amfanuwa da shi wannan littafi mai albarka to shi ne insha Allah ta'ala zan ci gaba da karanta wannan littafi mai daraja abinda ke nuna mana daraja wannan littafi ne wanda dalibin al-imam ahmad ibn hanbal ya wallafa shi ya rubuta shi kuma ya samu shi suna ijma'i salaf fil i'tiqad ijma'in magabatan mu cikin sha'anin aqida babu wasu littattafai da mutun zai karanci aqidar shi sahihiya ta musulunci lahiyayya wanda babu gurbacewa cikin ta kamar wannan manyan littattafai duk wanda muka gani suna littattafan aqida da suka biyo bayan su madogara su sune wannan manyan littattafan dan saboda harb ibn isma'il Allah mashi rahama ya rasu shekara ta 280 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna mana da dan littahi ne kuma babu akbar shahid babban abin da zai mana shaida shine kasancewar al-imam harb dalibi ne na imam ahmad babban dalibi sosai ma shi yasa a cikin sharhin fatahul bari na ibn rajab duk abin da zai nasaba ma al-imam ahmad zaka ga galibi yana yawan cirato shi ne ta hanyar harb ibn isma'il al-kirmani rahimahullahu ta'ala wannan littafi nashi mai albarka zan mu ci gaba da karanta shi cikin baban aqida yake cewa wa yuradu alaihi al-ibadu yawm al-fasl wad-din wa yuradu alaihi al-ibadu za a bujiro ma Allah bayu yawm al-fasl ranar rarrabe hukunci wad-din da sakamako fa yatawalla hisabuhum bi nafsihi Allah shi zai jibinci hisabun bayu da karan kanshi wala ila zalika ghayruhu azza wa jalla rabbuna banda shi babu wanda zai jibinci ma bayu hisabi sai Allah hisabi ba mala'iku ba Allah zai sa su ba wasu su jibril ba ko mika'il mafi manyan mala'iku a shi da karan kanshi Allah madaukin sarki zai wannan hisabi wa huwa ana ma sha'u qadir kuma Allah mai iko ne ga duk abin da ya ga dama yace wal qur'a kenan wannan mutun ya kudurce wannan wajibi ne ya sanda wannan cikin baban tauhidi da aqida cewa wanda zai tawallin hisabi yayi hisabi karan kanshi rarrabe tsakanin bayu Allah ne babu magana wakilci a wannan rana wal qur'ani kalamullahi takallama bihi laysa bi makhluqin al qur'ani zance ne na Allah shi yayi magana da wannan littahi ba abun halitta bane faman za'ama duk wanda ya rai annal qur'anu makhluq cewa qur'ani abun halitta ne fa huwa jahamiyun kafir jahamiyi ne kuma kahuri ne wanda wannan ita ce mas'alar da aka samu matsala tsakanin Imam Ahmad da sarakan lokacin wanda ya sha azabtuwa akan wannan waman za'ama wanda ya rai annal qur'anu kalamullah cewa litta alqur'ani zancen Allah ne wa waqafa ya tsaya yayi tawqufi walam yaqul laysa bi makhluq bai ce ba abun halitta bane fa huwa akfaru min al-awwal yahi wancan na harkon kahurci wa akhbasu qawlan kuma yahi munin magana shi ce wayi nabiyin cewa tawqufi da yace shi bai ce ba qur'ani zancen Allah ne kuma bai ce ba halitta bane ba shi dai yana bai tabbatar ba to wannan shi ma ba ta hudda shi kahurci ne kawai magana daya ce qur'ani zance ne na Allah wannan shine wajibin ko wani musulmi ya kudurci wa man za am yasa ake cewa ya kahurta dan yayi raddin maganar Allah duk wanda ya karyata ayat qur'ani ya kahurta hatta yasma kalamullah zancen Allah kenan Allah da kanshi ya tabbatar da cewa qur'ani zancen shi ne to wanda yace ba haka ba Allah ya karyata shine sababin kahurcin wa man za ama anna alfazuna bil qur'an alfazuna duk wanda ya rai cewa lafazin mu da muke da qur'ani wa tilawatuna lahu da kuma tilawar da muke yi makhluqun abun halitta ne wal qur'ani kalamullah zance qur'ani zancen Allah ne fa huwa jahamiyun wannan bi jahamiye ne khabisun mummunan mutun ne mubtadi'un dan bid'a ne akwai da ake cewa masu lafzi bil qur'ani makhluq, lafazin da kake yi na qur'ani da ke hutawa kace abin halitta ne, bai ce kaga wannan ita ma muguwar magana ce wadda daga kalkashin waccan ta huto ta farkon cewa qur'ani zancan wannan halitta ce ba halitta Allah ne. To wanda ma zai ce lafazin da ke hutawa in yana karanta alqur'ani da sautin da ke hutawa da motsin da ke hutawa wannan halitta ne ba zancan Allah bane, to shi ma wannan da shi da wancan duka hukuncin sa daya ne almalfuz wanda ake karanta kenan lafazi yana hutawa. Yace wa mallami kafir haula, duk wanda bai kahurta wa'annan mutanen ba, haula alqaum wal jahmiya da jahmiya kulluhum dukkan su fa huwa muslimhum, shi ma kwatankwacin su ne, dan saboda kaida ta akida ta musulunci shine duk wanda yake da aiki na kahurci to wajibin ka ne ka kudurce kahurtuwa shi, ka kudurce kahurtuwa shi, in baka kudurce wannan ba to kai ma kahuri ne. Me yasa? Dan saboda ka ƙaryata Allah, ka ƙaryata Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kallama Allahu Musa ta kalima, Allah madaukin sarki ya ma Annabi magana magana. Wa nawalahu at-taurata, yabbi qamshi at-taura min yadihi da hannun shi ila yadihi zuwa ga hannun Annabi Musa. Wa lam yazalillahu, Allah bai gushe ba, mutakalliman mai magana ne, aliman kuma masani ne. Fa tabarakallahu ahsanul khaliqin, ubangiji da albarkokin shi suka albarkokin sun yawaita shine mafi kyauta ta halitta. Yace wa ru'yatu min Allah azza wa jalla, gani daga Allah, wa hiya haqqun, gaskiya ne. Idza ra'a sahibuha shay'an, idan wani mutum ya ga wani abu cikin abin nan a ru'ya, maharki nake so, maharki wanda ya kasance daga Allah ne, wa hiya haqqun, maharki gaskiya ne. Idza ra'a sahibuha shay'an, idan wanda yayi maharki ya ga wani abu fi manamihi cikin barcin shi, mimma laysa huwa digisun, wanda ba yaya bane na maharki, fa qasaha ala alimin, ya bada labarin wannan maharki ga wani malamin da ya san fasarar maharki, wa sadaqa fiha, kuma yayi gaskiya, ya ga ma malamin hakikar abin da aka gani, ya gani a maharkin nan, saboda yana sauyawa fasara sauya zatai. Wa awwala hal alimu ala asli ta'wiluha sahih wa lam yuharrif, kuma malamin ya fasara ta maharkin a iya yadda yake fasara shi ta ingantacciya, bai juya ba faru ya, to wannan maharki ya ta'wilu hada fasara ta tahina izin a wannan lokacin haƙƙun gaskiya ne. Wa kad kanat ru'ya min annabiyina wahayam, amma maharki daga annabawa shi in san yi gaskiya ne, wahayi ne. Fa ayu jahilun bi ajhal min man yatana fi ru'ya, babu wani wanda yake jahilci kamar wanda zai rika suka cikin sha'anin maharki. Akwai cikin wasu dawa'if wanda suka gabata, ma'amanan ne nazamiya ne daga cikin mu'tazila, mabiyan Ibrahim ibn Sayyar an-Nazam, su suna cewa maharki kawai duka zancan banza ne, musu yarraba da cewa akwai wani maharki da za a ce daga Allah ne. Waiz amu yana rai cewa anna halisat bi shay, cewa maharki ba komai bane. Yace wa balagani labari ya iso mun man qala hadha alqawl, cewa wanda ya ga wannan, wanda ke fadar wannan magana, la yaraliktu halimin al-ihtilam, suna ganin idan mutun yayi maharki ba sai yayi wanka ba. A musulunci ai mun sani cewa duk wanda yayi maharki saduwa sai yayi wanka, matukar mani ya hutu. To su a gare su, a wajen su, tunda sun dauka cewa maharki ba dukan shi ƙarya ne, ba ya da wani sha'ani cikin sha'anin musulunci, to hatta da wajen baban ahkamuna ibada sai ya taba ibadarsu. Wa qadru ya anin nabi sallallahu alaihi wasallam, hakika an rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna ru'yal mu'min kalamun yuklamu biha ar-rabb in abduhu yukallimu bihi ar-rabb abduhu, in da aka ce maharki, yace maharki magana ce, zance ne wanda Allah yake ma bawan shi magana. Wanda wannan hadisi ibnu abi asim huduhi cikin littafin shi as-sunna, amma malamai sun raunana wannan hadisi, hadisi ne wanda bai inganta ba. Wa qala annabi yake cewa ar-ru'ya min Allah, maharki daga Allah ne, wanda shi wannan kuma hadisi ne wanda Bukhari ya huddo shi cikin kitabu tibbi babu nafsi fi ruqiyya, haka nan Muslim ya huddo shi cikin kitabu ru'ya. A asalin hadisin shine ar-ru'ya min Allah, maharki kyakkyawa daga Allah ne, wal hulmu min ash-shaytan, maharkin banza kuma daga shaytan ne. Yace idan ɗayan ku ya ga maharkin da yake ki, to yayi tohi lokacin da ya tashi so uku, ya nemi tsarin Allah daga sharrin wannan maharki, to ba zai cutar da shi ba. Al-Imam yake cewa min sunnatul wadiha, na daga cikin sunna wadda take lutahu tohi liqarara al-bayyinata sabita, wadda take bayyananna kuma tabbatata al-ma'rufa sananna, zikru mahasin ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kulluhum ajma'in, ambatan kyakkyawan abubuwa na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam gabaki dayan su. Wal kaffu an zikira masawi'im, kuma mutum ya kame bakin shi game da ambatar mummunan abubuwa na sahabbai wal khilafin da zai shajara bainahum da sabanin da ya gudana tsakanin su duka wannan wajibi ne ga musulmi kamar da mai risala yake cewa wal kaffu amma shajara bainahum da kame baki gami da abinda ya gudana tsakanin su kamar yadda muka faɗa da abinda magabatan nan namu suka rubuto na aqida da na ilimi dogara ne zuwa ga littattafan wannan magabatan yace faman sabba ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zagi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam aw ahadun minhum ko wani daga ahadun minhum ko ya zagi wani daga cikin sahabbai aw tana kasahu ko ya ci mutuncin shi aw da'ana alaihim ko yake suka su aw arrada bi ainihim bi aibihim ko kuma yake bujiro da aibubukan su aw aba ahadun minhum ko yake aibata wani daga cikin su bi qalilin aw kaseer da kadan ko da yawa aw daqa aw jalla karamin abu ko babba mimma yataqarrabu bihi alwaki'a fi ahadin minhum abinda zai bada damar cin mutuncin wanin su fa huwa mubtadi'un wannan dan bid'a ne rafidiyun dan shi'a ne khabisun munan mutum mukhalif ya saba ma musulunci la qabbala Allahu sarfahu wala adalahu Allah bai amsar nafilar shi kuma haka bai amsar abin nan kin shi bai amsar farillar shi bal hubbuhum sunna bar san sahabban annabi sunna ne wa du'a'u lahum qurba yi musu addu'a ibada ce waliktida'u bihum wasila kuma koyi da su wasila ce wal akhadhu bi asarihim fadila kuma ruko da gurbin su da asar kin su maganganun su da abinda suka aikata to wannan farala ce yace wa khairu hadhihi al umma ba'da an nabi mafificin wannan al umma ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine abubakar wa khairuhum ba'da abubakar mafi al khairin su bayan abubakar shine umar wa khairuhum ba'da umar usman mafificin su bayan umar shine usman wa kala qaumun min ahli al-ilm wa ahli sunnah wasu malamai daga cikin malaman ahli sunnah da ilimi suka ce wa khairuhum ba'da usman ali mafi al-khairi bayan usman shine ali abinda yasa faɗu wannan wasu suna dan akwai dan sabani kan na hudun da cewa mafi magana mafi inganci shi kinne wa waqafa qaumun ala usman amma wasu sun tsaya akan usman wa hum khulafa'ur rashidun sunna halifufi shiriyyu mahdiyun wanda suke shiriyyu summa ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da haula al-arba khairun nas sannan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wannan hudin sune hiyayyan al-khairun mutane la yajuzu li ahadin an yadhkura shay'an min masawi'ihim bi halitta ga wani ba ya ambaci mummunan abubuwan su wala yadanu ala ahadin minhum bi aibin kada ya soki wani daga cikin su da aibu wala bi naqsin ko kuma naqasawa wala waqi'a ko abka masa cikin cin mutunci faman fa'ala zalika duk wanda ya aikata haka fal wajibu ala sultan wajibi ga shugaba sarki ta'adibuhu ya ladabtar da shi uqubatu ya mishi uquba ya azabtar da shi kamar ayin shi'a laysa lahu an yi afwa anu sarki bai da damar ya musu afwa saboda ba shi aka malahi ba annabi inda ana zu shari'a ta musulunci duk wanda ke cin mutuncin sahabban annabi sa uquba ake mishi azabtar da shi ake ba a mishi afwa dan saboda ba kai yamma cin mutunci ba sarki sahabban annabi yamma yace balu aqibuhu bari ya mishi uquba sun mastatibu sanan a nemi cewa ya tuba fa in taba qubila minhu in ya tuba sai a amsa wa illa mutub idan bai tuba a ada alaihi luquba ya koma yi mishi luquba dai summa khalladahu alhubsan ne yasa shi kaso na dindindin kaso na kullun in bai bari ba hatta ya tuba hayya tuba ya raji ya koma yace fa hadha sunna fi ashabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wannan shine sunna cikin sha'anin sahabban annabi alaihi salatu wassalam wace wa na'rifu lil arabi haqqahum kuma zan musan muna tabbatar ma da larabawa haƙin su wa fadli hada faralar su wa sabiqatu hada rigayen su wani hibbun kuma muna son su dan hadisin annabi yake cewa hubbul arabi imanu bughdhum nifaq sal larabawa imani ne kuma kin su mana huci ne wannan hadisin al-imam at-tabarani hudo shi cikin al-awsat haka nan al-imam al-aqili cikin ad-du'afa al-hakim cikin mustadrik dukkan su ta hanya al-haisum ibn jammaz daga sabit daga anas marfu'i amma hadisin malamai sun yi nunin cewa mai rauni ne dan saboda haisum matruk ne albani ma rauna nashi cikin silsilat ad-da'ifa yace wala naqulu bi qalil shu'ubiyya ban mu hada da maganar shu'ubiyya wa arzalul mawali da mummunan wanda suke mawali allazina la yahibbuna al-arab wanda basu sallarabawa wala yaqiruna lahum bi fadlin kuma basu tabbatar musu da farala fa inna qawluhum bid'a dan hadasu bid'a ce wa khilafun kuma sabani ne saba ma abinda musulmi suke akan shi ne wannan tabbatar cewa da fifikon larabci da fifikon ba karan hatar karan kanta ake nihi ba ana nihin shi kan shi yaran larabci kuma dole ne yake da farala saboda Allah ya zabe shi ya sabko Qur'anin shi akai ya aiko annabin shi a ciki kuma duk wanda ya san larabci lugar larabci da asrarin shi da abin da ke cikin shi babu wani yaran da ke zauwa kusa da shi wajen farala wajen farala da kuma yalwar kalmomi da kuma asrar sirri na lugha babu kamar larabci ba wani yaran da zai je kusa kusa da shi ma shi yasa Allah ya sauko littafin shi a cikin wannan yare kuma san shi dan saboda sai da shi mutun zai fahimci addini dillin tattafan da ake kalmar shahada ba zaka fahimci ma'anarta ba sai da larabci alqur'anin ba zaka fahimce shi ba sai da larabci hadisan annabi ba zaka fahimce shi ba sai da larabci to kenan dole ne ya zamana karanta larabci wani juz'i ne daga cikin addinin mu na musulunci ya zama tilas ya zama wajibi yace wa man harrama al-makasib wa at-tijarat duk wanda ya haramta tsohuwar wuci da kasuwanci wa talabul mali ala min wujuhiha da neman dukiya ta huska halak faqad jahila haqiqa yayi kuskure wa khalafa ya saba duk wanda ya haramta neman dukiya yace balil makasib min wujuhiha bar wanda zai nemi dukiya ta huska ta halalin wannan halak ne faqad ahallahu Allahu azza wa jal haqiqa Allah ya halitta neman dukiya wa rasuluhu da manzon shi wal ulama min al umma da ma malamai daga cikin al ummar annabi alayhi salatu wa salam gabaki daya wannan yana raddi ne yake ga wasu wanda suke ganin cewa kasuwanci mutum haramun ne akwai ƴan fahimtar da suka tace cewa kasuwanci da neman dukiya haramun ne mutum ya zamana kawai dogara Allah ya kawo yace far rajulu yanbagi lahu an yas'a ala nafsi wa iyalihi mutum ya kamata gare shi nemi halakin shi ga iyalan shi da kuma karan kan shi wa yanbagi wa yabtagi min fadli rabbih ya nema daga farala Allah fa in taraka zalika ala annahu la yara al-kasaba idan ya bar wannan yana ganin cewa neman kasuwanci ba halak bane fa huwa mukhalif ya saba ma abinda musulunci yazo da shi wa kullu ahadun me yasa dalilin wannan dan saboda annabi alayhi salatu wasalam shi kanshi ya nemi halakin shi mun ga kahin annabi sallallahu alaihi wasallam a bashi manzanci yana kiwon dabbobi ga ahlul makka akan su bashi haƙƙin shi wannan neman halakin shi ne kuma hakanan kasuwancin ba ya ga Khadija tsakanin shi da Khadija asalin haduwar su ma dan saboda ya amshi wannan ijara ta yaje da yaran ta su je kama mishi kasuwanci dalilin wannan wannan dai duka yake nuna mana cewa halaccin neman halak kuma da wajibta shi a cikin musulunci wa kullu ahadun ahqqu bi malihi allazi warasahu kowa shi ya hicancanta da dukiyar shi wanda ya gada aw istafadahu ko wanda ya fa'idance ta ya samu ribarta aw usiya lahu biha ko wani wasiya ce a bashi ita ayukta sabahu ko shi ya nemo abin shi la kama yaqulul mutakallimun wal mukhalifun ba kamar yadda malaman ilmul kalam ba suke faɗa wanda sun saba ma musulunci sun saba ma abin da yake daidai suna ganin wasu sun tahi akan cewa almalu malullah dukiya kawai ta Allah ce akan wannan dai wasu a ka'ida ne mun harifai wanda ba su da tushe ba su da asali wanda ba su buƙatar rusawa ma a addinance ko ga hankali ba wanda ma zai saurari wannan aqida ta su ba ta buƙatar sharhi nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah mana gafara assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.